Jerar Colomb, ministan cikin gida na kasar Faransa, ya kammala ziyara a garin Agadez na Jamhuriyar Niger. Ministan yana tare da rakiyar ƴan majalisun dokoki na kasar Faransa su takwas da jakadan kasar Faransa a Jamhuriyar Niger da masu bashi shawara a fannin tsaro. Ministan ya iso a garin Agadez ne domin tantamnawa da hukumomi na bariki da na gargajiya da kungiyoyin farkula da na mata da matasa da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki akan sha'anin kwararar bakin Gwamnan jihar Agadez Malam Sadu Saloke ya yabawa kasar Faransa bisa jan kokarin da take kawo wa Jamhuriyar Niger domin tabbatar da tsaro a cikin kasar kamin ya ci gaba da cewa ya kai minista muna kira gare ka domin a ci gaba da tallafawa wannan kasar musamman jihar Agadez domin cike gidin tallafin da kuka yi alƙawari domin yana da muhimmanci kwarai da gaske wannan zai tabbatar da kawo zaman lafiya a cikin wannan jihar. A nasa bangaren ministan harkokin cikin gida na kasar ta Faransa cewa da Gerard Colomb a lokacin da ya dauki magana sai ya ce na fahimce ku domin wannan sha'anin na kwararar bakin haure na kawo kuɗi a wannan yankin haka ma yana baiwa matasa harkokin sai dai safarar bakin haure na sawar waɗannan matasan da ke barin ƙasashensu da gidajensu faɗawa a cikin halaka walau su rasa rayukansu a cikin hamada ko kuma su rasa rayukansu a cikin ruwa ya kamata a sake farfaɗo da tattalin arzikin wannan jihar domin waɗannan matasan da suka bar wannan harakar da ta shafi kwararar bakin haure su samu aikin yi da ma albashi tarayyar turai dai ta yi alƙawarin tallafawa matasan jihar Agadez da har yanzu ke jin kaifin dokar nan da ta hana safarar bakin haure kamar yadda malam Abdahir Adam magatakardan ofishin gwamnan jihar ta Agadez inda yake kasar Faransa ta yi kuma ta yi alƙawarin yin ayyuka na kawar tallafi ga wannan jihar
kun san da cewa akwai wata babbar santralin da za a yi ta wuta musamman wannan financial tasha rabin kuɗin da inyan European tasha rabin akwai proje wanda sun kai wanda bai mun shi ma aka samu shi hannu wannan proje kin kai har ma yara wanda suke zama ba shi ko ni sai sun samu na insha Allah
daga cikin mutane 6000 da hukumomin jihar Agadez suka yi raskona da ya kamata a kawo musu agaji cewa da waɗanda can baya ke sana'ar safarar bakin haure 250 ne kawai suka ci muriyar shirin abinda ke sawar kungiyoyin farar hula na jihar ta Agadez cewa har yanzu da sauran zomuka ba kamar yanda Sanusi Muhammad na kungiyoyin farar hular da ke wannan yankin cewa ya kamata a gizawa waɗannan matasan
mu babu mai yarda da dokar da gwamnati ta doka ba in an hana aiki na sufurin bakin haure a ba 'yan ƙasa dama duk cikin ƙasa inda akwai wani arziki akwai wata sana'a da za su iya yi wanda ba haramtaccen sana'a ba ce su yi wannan sana'a su rike mutuncin kansu su rike iyalinsu.
Ministan harkokin cikin gida na kasar ta Faransa cewa da Gerard Colomb ya kammala ziyarar da zuwa ta gani da idanu a cibiyar ƙasa da ƙasa mai kula da karɓar bakin haure cewa da Organisation International de la Migration OIM da kuma fada mai alfarma sarkin Agadez Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga arewacin jamhuriyar Nijar.